Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Gami da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 17 ga watan Yuli na shekarar 2017 Nizar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gubal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labaran
Ma'aikatar tsaron kamar ta faɗa a Yuli Litinin cewa sojojinta 34 sun bace bayan da jirgin ruwansu ya kife a hanyarsa ta zuwa tsibirin Bakassi Da karin Afghanistan da sojin Amurka ke mara baya sun kori mayakan Taliban daga wata gunduma mai matukar muhimmanci a kudancin kasar. A yau Litinin Koriya ta Kudu ta samar da wani shirin tattaunawa da kuma sake hada iyalai da Koriya ta Arewa.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewar ƴan kunnar bakin wake sun kashe kimanin mutane 12 a wasu harhare daban-daban a jihar Borno. Bayan haka za ku ji rahoto akan gobara da ta kona dukiyoyi da dama a garin Anayi dake jihar Agadez a Niger. Za ku ji mu dauke da rahoto akan wani bahaushe da aka tsaya takarar shugaban karamar hukuma a jihar Lagos. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga Sarfira da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Ma'aikatar tsaron kamar ta faɗa a yau Litinin cewa sojojinta 34 sun bace bayan da jirgin ruwansu ya kife a hanyarsu ta zuwa tsibirin Bakassi. An samu ceto sojoji uku cikin 37 da ke wannan jirgin ruwa mai suna Le Mundemba wanda ya kife a jiya Lahadi da misalin karfe 6 na safe a kusa da gabar Debonsha. Wata sanarwa da ma'aikatar ta aiki wa da manema labarai ta ce har yanzu ba a tabbatar da musabbabin wannan hadari ba. Cikin gaggawa aka zuba ma'aikatan aikin ceto da bincike bayan da hanyar sadarwa ta katse tsakaninsu da jirgin ruwan sojojin har zuwa yau Litinin ana ci gaba da gudanar da binciken. Kamar dai ta amshi ikon yankin Bakassi mai albarkatun man fetur daga hannun Najeriya shekaru uku da suka gabata a sakamakon wata yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya ido wajen kulawa. Maidawa kamar wannan yanki ya kawo ƙarshen shekara da shekarun da aka yi ana rikicin mallakinsa tsakanin ƙasashen biyu.
To anan kuma dakarun Afghanistan da sojin Amurka ke marawa baya sun kori mayakan Taliban daga wata gunduma mai matukar muhimmanci a kudancin kasar. Watanni tara bayan da kungiyar ta Taliban ta kwace ikonta. Mai magana da yawun sojojin yankin Wali Muhammad Ahmadzi ya faɗa wa muryar Amurka cewa da safiyar yau Litinin dakarun Afghanistan sun shiga gundumar nawa da ke lardin Helmand a kudancin kasar inda suka maido da ikon gwamnati a bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana gabza faɗa da ƴan Taliban. Ya ce harhare ta sama da Amurka ta kai cikin daren jiya akan wasu sansanoni uku masu muhimmanci na ƴan Taliban sun kashe tsagera fiye da 20 tare da taimakawa sojojin Afghanistan wajen samun saukin shiga tsakiyar gundumar. Ya zuwa yanzu dai kungiyar Taliban bata fito ta yi magana akan wannan nasara da aka samu akan ta ba. Wannan gunduma ta Afghanistan mai cike da albarkatun noma tana da tazarar kilomita 30 a yamma da Lashkarga babban birnin lardin na Helmand wadda durkushewarta ce ta ba ƴan Taliban din sukunin kai harhare da dama akan birnin a yankurin Kamashi.
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin Koriya ta Kudu ta samar da wani shirin tattaunawa da kuma sake hada iyalai da Koriya ta Arewa domin neman hanyar kawo kwanciyar hankali tsakanin kasashen biyu bayan da Koriya ta Arewa ta cigaba da shirinta na makaman nukiliya da masu linzami. A cewar mataimakin ministan tsaro na Koriya ta Kudu, Seo Ju-suk, ma'aikatar tsaro ta shirya wani zaman tattaunawa tsakanin Koriyoyin biyu a ranar 21 ga wannan wata. A garin Tangilgak da ke Koriya ta Arewa domin dakatar da duk wasu ayyuka da ke kawo zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen. Tangilgak wani gini ne mallakar Koriya ta Arewa a garin Panmunjom da ke kan iyaka da aka taɓa gudanar da irin wannan zaman tattaunawar a baya. Tun lokacin da shugaba Moon Jae-in ya zama shugaban ƙasar Koriya ta Kudu a watan Mayu, gwamnatinsa ke ƙoƙarin kawo shawo kan Koriya ta Arewa ta sauƙaƙa shirinta ciki har da ta yin ba da taimakon agajin gaggawa.
A jiya Lahadi dubban mutane suka yi gangami a birnin Wasau domin adawa da shirin gwamnatin Poland na yin garan bawul ga sashen shari'a. Suna ganin matakin zai yi barazana ga ƴancin sashen shari'a. Masu zanga-zangar suna kururuwar cewa za mu kare demokradiyya. Suna kuma kada tutocin kungiyar tarayyar Turai da ta kasar Poland. Kimanin mutane 4500 ne suka halarci zanga-zangar a babban birnin kasar, kamar yadda ƴan sanda suka yi bayani. An gudanar da ire-iren wannan zanga-zanga a wasu birane a duk faɗin kasar, sai dai girman su bai kai wanda aka yi a birnin Nawasau ba. Dokar wacce aka zartar tun makon jiya ta jawo suka daga kungiyar tarayyar Turai, wadda tace dokar ta saba wa cin gashin kan da ma'aikatar shari'a ke da shi. Haka kuma dokar ta bai wa wakilan majalisa fifiko korin jaye wajen nada alƙalai, matakin da ƴan hamayya da masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke ganin zai tsoma alƙalai cikin harkokin siyasa.
Da ƙarshe wata ambaliya ta bazata ta yi awon gaba da mutane tara, kana yaro ɗaya ya bata lokacin da aka afka wani wurin ninkaya mai farin jini a jihar Arizona da ke yammacin Amurka. Hukumomin jihar Arizona sun tabbatar da mutuwar mutane tara bayan da bala'in ambaliyar ruwan ya afka wani wurin shakatawa. Ambaliyar ta afka wata korama da ke yankin kogin da ake kira Verde a cikin wani gandun daji mai tazarar kilomita 145 daga arewa maso gabashin birnin Phoenix. Kuma babu wata alama ta gargaɗi mutane kafin bangon ya rubuta da su kamar yadda bayanai suka nuna, ba tare da wani gargaɗi ba suka ji aman ruwa kafin ka ce kobo ruwan ya shafe su, in ji Rustin Mia, shugaban ƴan kwana-kwana a yankin. Masu aikin ceto sun gano gawarwakin mutane uku a ranar Asabar, sannan suka ƙara tsinto wasu shida a jiya Lahadi. Sun kuma ba da labarin cewa har yanzu ba a ga wani yaro ɗan shekaru 13 da haihuwa ba.
Ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ɗan ƙunar bakin wake sun kai hare-hare a garin Maiduguri da ke jihar Borno a Najeriya. Ga Haruna Dauda biyu ɗauke da cikakken rahoton.
Rundunar ƴan sandan jihar Borno da ke shirin arewa maso gabashin Najeriya ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 12 sakamakon tashin wasu bamai da ya auku daga daren jiya Lahadi zuwa safiyar yau Litinin a wasu wurare daban-daban da ke jihar Borno, da kuma wasu guda 18 da suka samu munanan raunuka. Da yanzu haka aka jana musu jinya a asibiti. Kwamishinan ƴan sandan jihar mai sadar da cikin ne tabbatar wa manema labarai hakan a ofishinsa yake garin Maiduguri, inda ya ce a daren jiya ne wasu mata biyu ƴan ƙunna bakin wake suke kokarin kutsawa garin Maiduguri ta wani ƙauye da ake cewa Mummanti da ke dab da bayan Maiduguri, inda jami'an sojan da ke sintiri a wannan wuri suka kuma buɗa masa wuta wanda ba makamin da ke jikin nasu ya tashi ya kuma kashe su ba tare da ya taɓa koda mutum guda ba.
Another group of Nigerian natives deployed between a Sumeru community and No Man's Land in Mafa LGA also asked us of Nigerian citizenship. They intercepted the famous red bomber trying to infiltrate the community through the parapet. They were sighted by these soldiers and the soldiers promptly shot her. She died instantly. She died alone. No other casualties involved.
Ya ce a daren jiya ne kwana misalin karfe 2 na dare wasu yankunan bakin waken mata biyu suka kokarin shiga cikin garin Maiduguri, inda jami'an tsaro da ke sintiri a wannan anguwan Simahari da kuma wani filin Allah Ta'ala suka hango wata yankunan bakin wake da ke kokarin tsallaka inda aka tsaga tsakanin Maiduguri da kuma wannan gari, wato inda aka tona rami saboda hana waɗannan yankunan bakin wake shigowa. Sai dai jami'an sojan da ke wannan wuri sun hango ta da kuma buɗe mata wuta ta mutu kuma nan take, amma wannan bai shafi kowa ba, ba kuma wanda ya mutu banda ita kaɗai.
A female shred bomber attempted to enter a mosque in London Chiki area under Jere local government. In the process, she detonated, killing herself and the 8 others, while 18 others were.
Ya ce a yau kuma da misalin karfe 5 na asuba ne lokacin da ake gudanar da sallar asuba ɗin, sai wata rukunna bakin wake ta kutsa cikin masallacin inda ta da bom ɗin da ke jikinta, ta halaka kanta da kuma kashe wasu mutane 8, inda kuma ta raunta wasu mutanen guda 18. Ya ce a dan gaskiya na ma ziyarci an zaci waɗannan mutanen da suka samu raunukan, a yanzu hakan kuma dukkaninsu suna murmurewa. Kwamishinan ya ce wannan dai shi ne adadin mutanen da muka samu, wato mutane 12 da suka rasu sannan kuma wasu mutane 13 da suka samu raunuka yayin da guda 4 daga cikin 12 dukkanin su yankuna bakin wakin ne mata sai dai gwamnatin jihar Borno Honorable Khan Shatima da mataimakin sa Honorable Usman Muhammad Dukwa sun zarci wannan anguwa da ake kira Simari sai dai da Allah mazauna wannan anguwan ta kai musu wuya dan su nuna rashin jin dadin su karara inda suka dinga yi wa tawagar gwamnati da kuma gwamnatin kansa ihu na cewa ba sa so kuma suna ganin cewa da mabakin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu ake kai musu irin waɗannan hare-hare sai da har zuwa wani lokacin da muke aiko da rahoto inda gwamnatin bata fadda wani jawabi ko kuma ƙarin haske game da wannan abin da ya waka nan ba Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a garin ana yi kuwa dake jihar Agadez ta kasar Niger wuta ce ta lashe dukiyoyi da gidajen al'ummar garin ga tamar abari da cikakken rahoton
Lawal Tahir dan horon hula ne bugu da ƙari shugaban kwamitin binciko ƴanci rani da suka bata ko suka rasu a cikin Sahara wanda yake karamar hukumar Dirhu ya mana ƙarin bayani kan yadda gobarar ta wakana
jiya nan ne a saman gobara ya tashi a nan gari a nan a trailer sabaina dinan da kwamitin ne zan na dubo wannan gobaran kuma ya yi banda sosai kuma ya kunne garake da gidaje da gonakin na jino kuma mutane da shin asara masu yawa ne amma ba asara ne ciki
ganin karfin gobarar ko an samu asarar rayuka
ba asara ne sai na mutum ciki amma akwai asara kamar dabbobi da moto da kuma jiki haka ya kunne cikin wuta
ko menene musabbabin wannan gobara
wutar wannan na san dai cikin wani gobara da ke gidan ya tashi kuma yana yawa ne kamar volunteer ne kamar aka ce mishi cikin ba sani ba ya tashi ne amma ko a daga da muke yi kamar wanne ya tafi ga handa ji ko yana shan taba haka ne ya tafi wutan ne muna tsammani kama haka ne amma an kace wutan ya tafi cikin gona na jirgin ne ba cikin da mutum ba cikin wurare gonan ya tafi ya zo cikin gari kuma garin aka ce kamar babu wani safar fanke mai kashe wuta kuma mutanen garin kuma sun tafi wani kaisuwa na rasuwa a wani garin da aka tabbata shirin akwai wani da yaro mutanen duka kamar da mutanen sun da yake wajen gaisuwa
Kawo yanzu menene hukumomi suka ma mazauna garin na Anayi ganin cewa gobarar ta yi barna gonakin su da garaken su sun kone.
Mu dai ne za mu ce ma mun gaban kun da wani bulatun za mu jira gwamnati. Gwamnati za mu jira da wannan abin da yawa kana samun fara labari. Kuma muna kusa da talaka mun kaje shi mun kaje shi ko mun ga wannan mutane kuma suna da zanne mutum kuma wasu ba su da gidaje wasu ba su da abin jin duka ya kone kuma da bilon da bana su ci shekara mai zuwa da ci wannan duk sun kone mun muka ci musu wannan gwamnati ya dauka mataki da kuma je da kamar kuma ruji da abubuwa wannan duka su tafi nan kuma cikin wannan da ka so da jiya wannan akwai kuntar da ko da ne na da ko da president na kuma duka sun tafi can su ne da sai wannan mutane sun ba su hakuri kuma aka doka wannan su ko aka rubuta aka kawo su yanzu ko wani cikin su ya yi musu rubutu ga wani kungiyar nashi kuma kungiyar nashi ne ya musu gurin mara da wannan ruwa
a cewar Lawal Tahir tuni dai wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka yi alkawarin kawo ma waɗannan mazauna garin na Anayi dauki tamar abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
To Allah ya kiyaye gaba yanzu kuma za mu koma Najeriya ne a jihar Lagos inda ƴan jam'iyyar adawa ta PDP ta tsayar da wani Bahaushe takarar shugaban karamar hukuma ga rahoton Babangida Jibrin
shi da wannan dan takara da jam'iyyar adawa ta PDP ta tsayar da shi domin takarar zama shugaban karamar hukumar Agege mai suna Injiniya Awal Tahir Maude da aka fi sani da ATM yana samun goyen bayan Yarbawa da ke zaune a wannan karamar hukuma inda ma mataimakin sa ya kasance Bayarbe na tambaye Injiniya Awal Tahir Maude ko yana fatan samun nasara a wannan tafiya sai ya ce
ina tabbatar maka da cewa jama'ar mu ta arewa ta Agege da kuma wasu ungoyoyi na ai wanda ƴan arewa suke da yawa suna ba wa ɗan arewa goyen baya 100%. To saboda haka muna tabbatar muku da cewa hakika jama'ar mu suna bayan mu, mu suna goyen bayan mu, kuma suna agaza mana da jikin su da jinin su da dukiyoyin su. Hakika suna tare da mu 100%. Kashi 60% na agege da ake zabe a cikin wannan gari namu mai albarka ɗan arewa ne suke fitowa. So an kuma jama'ar mu kuma sun gane cewa ai jami'a ba wani abu bace kamar riga ce, zaka iya sake koyo shi kaga dama. To jami'a ba za ta hana jama'an mu su fito su zabe mu domin an san manufar agegen kanta Bahaushe ne yasa mata. To tunda Bahaushe ne yasa mata kuma dan arewa ne yasa mata, ai kaga zamu amfani da wannan dama mu ma mu fito kwanmu da kwarkwatan mu kamar yadda muke mara musu baya. Su ma a cikin su da yawa zaka fito wajen office din nan zaka ga cewa suna da yawa sosai wanda suke mara mana baya domin suna rama mana abin da kuma muke rama muka musu da goyen bayan su lokacin da tunda dai ai akwai an riga an san manufar da cewa ci gaba ce ake muke so mu kawo.
Mr. Femi Oloko ɗaya daga cikin mazauna a Gege na tambaye shi dalilin da yasa yake marawa dan arewacin Najeriya baya.
He was born and bred in Agege, he schooled in Agege, he ate the food of Agege, he is an Agege man and he is blessed with three languages, Yoruba, English and Hausa.
Yace a nan Agege aka haife shi, ya tashi tare da mu a nan Agege, ya ci abincin mu, yana jin yaren mu, yana jin yarbanci, yana kuma jin turanci. A duk lokacin da al'ummata suka je wajen shi domin neman taimako, na san zai yi hulɗa da su kamar yadda ya kamata.
So even if the people of my tribe comes into the office, he has a listening ear for them because he speaks their language.
To koya ɗan arewacin Najeriya suka je da wannan ɗan takara nasu da aka tsaida a karan farko a ƙaramar hukumar ta Agege. Ga dai Malam Salisu Gezawa, ɗaya daga cikin mazauna a ƙaramar hukumar ta Agege.
Yasi ya nuna cewa kashi 65 na zaɓe da ake a ƙaramar hukumar Agege ɗan arewa ne suke bari, ba wai dan mun fi su wato ƙabilun Yarbawa yawa ba, a'a, domin dama mun can haka Allah ya yi mu mutanen arewa. Duk lokacin da aka ce za a yi zaɓe haka za mu fito kwai da ƙwarƙwata mu kaɗa wannan ƙuri'u, kuma dama can tun baya haka shugabannin mu suka koya mana cewa duk a garin da kuke in ku samu kanku a cikin siyasa, to bi waɗannan mutanen gari domin a samu zaman lafiya, kuma mu wasa ake haka muke yi.
Wannan dai ba shi ne karon farko da wani ƙabila da ba ɗan asalin jihar Lagos ke tsayawa takara ko kuma lashe zaɓe ba, domin yanzu haka akwai 'yan ƙabilar Ibo guda uku da ke majalisar wakilai. 'Yan arewacin Najeriya dai sun bayyana cewa tsayawa takaran alamu ne na cewa akwai fatan samun nasara. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogonmu na cewa karfe 11:17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammaci na la'asari Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa mu dace baki ɗaya, Allahumma amin. A makon da ya gabata mun kwaso gangara cikin tattaunawa da muke yi da Dr. Garba Shehu, shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama, Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies a Turance, makarantar tunawa da margayi Malam Aminu Kano. A makon dai Dr. Garba Shehu ya dakata inda yake bayanai dangane da irin nasarori da gwamnatin jihar Kano take samu a wajen bunƙasa ilimi a ɗaukacin jihar ta Kano. A yau za mu ɗaura daga inda muka dakata.
Daina zuciya shi ke halakarwa,
nema ilimi fitar sanyawa,
a zauna mumini tsoron mai kowa,
nema ilimi fitar sanyawa,
tsoron buwaye sutura ce mai yalwa.
A akwai wata hanya ta asusun ƙasa na ilimi wanda yake zabuwar su makarantu daban yake taimaka musu ta hanya daban-daban to akwai dai bukata wannan taimako ya yadu ya shafi kowace ma makaranta da take koyar da malamai domin ita hukumar wannan asusu ta zabu waɗansu makarantu daban wanda su take taimakawa banda waɗansu ina ta mamaki har yanzu ya aka yi a ƙasa da ake da tsarin ilimi guda daya za a ce ba a bambanta shiga makaranta abin da ake bukata domin shiga makaranta ba ba a bambanta certificate din ba amma kuma an bambanta ta yadda gwamnati za ta taimakawa waɗannan shi wannan asusu da ake cewa TED fund kamar shi za a iya cewa gwamnatin tarayya ne wanda kuma na tabbata kamar Kano state government abinda take a yanzu ita ma tana fito da nata tana kiran sa shi ma asusun taimaka ilimi na jiha wanda za ta yi amfani da kananan hukumomi su ba da taimako wanda za a dinga bai kara malamai a makarantu akan ma wancan na gwamnatin tarayya
wani hanzari ba gudu ba doctor a duk wannan maganganu da muke yi akwai a magana mai matukar muhimmanci wanda ta shafi ainihin albashi da kyautatama malamai wanda mafi akasarin malamai suna kuka da cewar ba sa samun waɗannan kyautatawar alawas akwai wani tsari da gwamnatin ku take yi danganin ta ainihin kyautatama malamai wajen biyan albashin su da kuma biyan su alawas nasu
wato zan ce kamar shekaru biyu da suka shige a wannan jiha ta mu babu wata matsala ta samun kyautata malamai ko kuma hana su haƙƙin su tun daga manya-manyan makarantu har zuwa kanana halin da aka shiga na sabon gwamnati da kuma wahalin da ake karo da su na kuɗi da rashin cikakken wato samun tallafi daga gwamnatin tarayya da suke taimakawa jihohi to ya sa an sami dan wato bukatar taimako da wato gwamnatin jihohi za su samu kuɗin da za su ci gaba da taimakawa makarantun da suke jiha wannan ya sa shekarar farko an sami rashin samun cikakken abin da ake bukata domin a tabbatar da tsarin ya tafi kamar inda aka san shi na tabbata kokarin da ake a halin yanzu shine gwamnatin jiha ta bude hannayenta sosai na samun tallafi da kuma haraji wanda ya zama dole waɗanda ba sa biyan haraji su biya yanzu a duba dukkan fofi da ya kamata al'umma su taimaka gwamnati ta hanyar bada haraji na tabbata yanzu gwamnatin jiha tana mutuka kokari wajen wannan kuma ana samun sakamako mai kyau saboda kusan abin da ake samu yanzu daga haraji ya kusan ninka abin da aka samu lokacin da suka shige baya kamar da yanda za a fahimta kamar jihar Kano har gobe bata taba kasa biyan albashin malamai ba waɗansu jihohin har yanzu suna kokawa da biyan na wata shida ma da ishige wasu wata hudu amma gaskiya a Kano bai hana bada promotion ba bai hana bada albashi ba bai hana taimakawa makarantu ta hanyar da aka saba ba kuma wani abu ma mai muhimmanci da za a kula shine wato budget na shi wannan shekara kusan duka yadda bukatun makarantu ya taso daga nan daga makarantun yake tasowa kuma alhamdulillah gwamnati ta yadda duk abin da aka kawo tare da taimakon state assembly an tabbatar an tantance bukatu kuma an yadda da fara biya ni na san kawai lokaci ne wanda kuma yayi wanda gwamnati za ta fara sakin duka gine-gine da bada duk abin da makarantu suke bukata domin su ci gaba da yin abubuwan da ya kamata su yi
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka dakata muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Garba Shehu shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama ta tunawa da margayi Malam Aminu Kano sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia ku huta lafiya
a maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman sani
don malam Malam Yusuf yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Wasika ta farko ta fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta, yace salam VOA Hausa. Da fatan kuna lafiya. A yau ina son ku bani dama in jajantawa ƴan uwan mutanen da suka rasa rayukansu a harin bomb din da wata ƴar kunar bakin wake ta kai a wani masallaci a lokacin sallah asubahi a Maiduguri. Da fatan gwamnati za ta ƙara tashi tsaye wajen kawo ƙarshen mata masu tada bama-bamai a arewa maso gabashin ƙasar nan. Amen. Sai kuma wasiƙa mai cewa ina kira ga iyaye musamman mata da su kula sosai dan gane da yadda ake amfani da ƴaƴansu wajen yin ayyukan kunar bakin wake a jihar Borno. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i na tada bama-bamai a jihar Borno da duniya baki daya. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau, shugabar mata ta kungiyar muryar talaka ta ƙasa. Wasika ta gaba kuma cewa tai haƙiƙa daurawa yaran Fulani makiyaya bomb da wasu ƴan kungiyar Boko Haram suka yi a jihar Borno wanda yayin sanadiyar mutuwar mutane da dama ba karamin abin takeici bane. Da fatan hukumomin Najeriya za su tashi tsaye domin magance wannan dabarar ta ƴan Boko Haram. Sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Vice Direban Tanka Jos. Shi kuma Buba mai gora gashuwa cewa yayi ina jajintawa al'ummar kasar Kamaru sakamakon nutsewar sojojin ta 34 a ruwa. Da fatan gwamnatin kasar za ta yi iya bakin kokarinta dan ganin an kama waɗanda suke da hannu a wannan danyen aikin. Haka zalika sakaci da rukun sakaina da ake yi wa jami'an tsaro duk shi ya jawo haka. Wasika ta gaba kuma cewa tai to gwamnatin tarayyar Najeriya garzayawa kotu da kika yi dan neman fashin baki akan nada mukami ba tare da tantancewar majalisa ba hakan yayi daidai. Da fatan ba bita da kullun siyasa bane za ku yi wa Ibrahim Mago. Sako daga Mantar dan Ma'az baban Khalifa Ji Kankande da Amina Kano mai da Garko da Fa'ila dan Lada Mahuta. Wasika ta ƙarshe kuma cewa tai salam VOA Hausa. Haƙiƙa yunkurin mahukuntan Nijar na koyawa mata sana'o'i akan sarrafa fatun dabbobi wani abin farin ciki ne. Ganin hakan zai sa matan su dogara da kansu kuma ƙasar za ta samu kuɗaɗen shiga daga baki ɗan yawon shakatawa. Sako daga Sade Sa'idu Daura da Yusuf Ibrahim dan Maliki.
Madalla a cigaba da aiko mana mu kuma za mu cigaba da karanta kafin mu karkare ga Sarfil Hashim Gumal da takaitaccen labarai.
Ma'aikatar tsaron kamar ta faɗa a yau Litinin cewa sojojin ta 34 sun bace bayan da jirgin ruwan su ya kife akan hanyar su ta zuwa tsibirin Bakasi. An samu ceto sojoji uku cikin 37 da ke wannan jirgin ruwa mai suna Lemon Demba wanda ya kife a jiya Lahadi da misalin karfe 6 na safe a kusa da gabar Dubunsha. Dakarun Afghanistan da sojojin Amurka ke mara baya sun kori mayakan Taliban daga wata gunduma mai matukar muhimmanci a kudancin kasar watanni 9 bayan da kungiyar ta Taliban ta kwaci ikonta. Mai magana da yawun sojojin yankin Wali Muhammad ya faɗa muryar Amurka cewa da safiyar yau Litinin dakarun Afghanistan sun shiga gundumar nawa da ke lardin Helmand a kudancin kasar inda suka maido da ikon gwamnati bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana gwabza faɗa da 'yan Taliban. A yau Litinin ne kuma Koriya ta Kudu ta samar da wani shirin tattaunawa da kuma sake haɗa iyalai da Koriya ta Arewa domin neman hanyar kawo kwanciyar hankali tsakanin ƙasashen biyu bayan da Koriya ta Arewa ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da masu linzami. A cewar mataimakin ministan tsaro na Koriya ta Kudu, Seju Sok, ma'aikatar tsaro ta shirya wani zaman tattaunawa tsakanin Koriyoyin biyu a ranar 21 ga wata a garin Tangilgak da ke Koriya ta Arewa domin dakatar da duk wasu ayyuka da ke kawo zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Lahadi, dubban mutane suka yi gangami a birnin Waso domin adawa da shirin gwamnatin Poland na yin garan bawul ga sashen shari'a, suna ganin matakin zai yi barazana ga 'yancin sashen shari'a. Masu zanga-zangar suna kururo cewa za mu kare demokaradiyya, suna kuma kare tutocin kada tutocin kungiyar tarayyar Turai da kasar Holland. Kimanin mutane 4,500 ne suka halarci zanga-zangar a babban birnin kasar kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani.
To madalla masu sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda zamu kawo muku rahoto akan kotun tafi da gidanka da makitar kula da haddura akan titina ta Najeriya ta kafa kuma akan haka ne muke son jin ra'ayinku yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da yake ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da kuma injiniyan mu Malam Jones ni Nazirul Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya sai a saurari shirin yau da gobe. Thank you.